أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا بعدين هكا ina muku gaisuwa ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum assalam wa rahmatullahi muna karewa Allah subhanahu wa ta'ala godiya da ya kamu wannan rana mai albarka ranar juma'a 17 ga watan safar shekara ta 1448 bayan hijira annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam daga Makka zuwa Madina wanda ya daidai da 31 ga watan 7 shekara ta 2026 miladiya ba dan komai ba sai dan ci gaba da karatun mu na tafsirin alqur'ani mai girma a wannan masallaci mai albarka masallaci na cikin kan na jandarmeri a unguwar Tala wato babban birnin Yamai a jamhuriyar Niger a wannan kuma shine darasin mu na 70 daidai a cikin suratul baqara wannan shine darasin mu na 68 muna fatan Allah subhanahu wataala ya mana jagoranci Allah ramma a wannan sati idan ba manta ba mun tsaya karshen aya ta 237 yau insha Allah za mu tashi farkon aya ta 238 muna fatan Allah subhanahu wataala ya mana jagoranci Allah subhanahu wataala ya ce hafizu ala salawati
a'udhu billahi as-sami'il 'alim minash shaitanir rajim hafizu ala salawati was salati al-wusta wa qumu lillahi qanitin فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون
الله سبحانه وتعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين حافظوا على الصلوات ku kiyaye salloli gabaki daya Allah yana kira ga muminai wato su zo su kiyaye sallolin farilla nan da Allah ya ce hafizu fi'il amrin kun gane ko ana kiran dukkanin musulman duniya su kiyaye salloli gabaki daya kenan jumla ce fi'iliya hafizu ala salawati was salatu alwusta ku kiyaye salloli gabaki daya sai Allah ya ce wassalatu lusda da kuma salla wacce take mafificiya kaga an ambaci salloli gabaki daya sai aka kuma kawo ta salla mafificiya kuma tana cikin wayannan sallolin gabaki daya wannan malaman balagha da malaman usulul fiqh suna fadin wata magana idan kaga an kawo abu a cikin jami sannan kuma an dawo an kebance shi shi kada yana nuna muhimmancin wannan aiki mahimmancin wannan abu kamar yadda Allah subhanahu wataala yace ya ambaci mala'iku ko sannan kuma yazo yace tanazzalul mala'ikatu yace war ruhu ka gani ko ai ar-ruhu din yana cikin mala'iku aka ce mala'iku za su sako war ruhu minhu sai aka ce kuma da mala'ika jibril tare da su kaga wannan ya nuna maka girma da matsayi da daraja ta mala'ika jibrilu an ambaci mala'iku gaba ɗaya kuma sai aka ƙara cewa da shi to nan ma haka Allah subhanahu wataala ya ce ku kiyaye salloli gabaki ɗaya sai kuma ya ce wassalatu wusta da kuma salla mafificiya to ina wace yace salla mafificiya anan malamai sun ƙara ma juna ilimi wasu suka ce ita ce salla asubahi wasu suka ce a'a ita ce sallar asar idan ka duba maganganu tun daga hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zuwa maganganun tabi'ai da sahabbai da tabi'ai tana nuna sallar al'asr ake nufi saboda girma da matsayi zamu kawo dalilai da hadisan insha Allah daga baya wato dai ya nuna maka matsayi na sallar al'asr Allah subhanahu wataala ya ce wa qumu lillahi qanitin ku tsayu dan Allah kuna masu wato shiru a cikin wannan sallah domin kalma al-qunut tana da ma'anoni guda biyu imma ta zo bi ma'ana ta'i'in ay qanitin ta'i'in masu biyayya masu ta'a wasu ma suka ce khashi'ina suna masu tsoron Allah kun gane ko wasu anan sai ta zo da ma'ana wa qumu lillahi qanitin ku tsayu dan Allah kuna masu shiru a cikin sallah ba kwa magana me yasa Allah subhanahu wataala yace ku natsu wato ku tsayi saboda Allah ku tsayi dan Allah kuna masu yin shiru ya zamu gane alqanitin anan tana nufin as-sakitina kuna masu shiru sai mu koma hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da sababin nuzul na wannan aya kamar yadda hadisi yazo daga annabi sallallahu alaihi wasallama wato hadisin zaid bin arqam radiyallahu anhu Allah ya kara masa yadda yake cewa a karkashin ita wannan aya ta hafizu ala salawati yace qala kunna natakallamu fi salati mun kasance muna yin hira muna magana in ana yin sallah farko kafin a haramta a makka kun gane ko da yawan malamai suka ce wannan aya ta sako a madina ne kenan a makka kafin a hijira in ana sallah mutum ya shigo sallah yana iya hira da abokinsa yace kakaba ce imam ce wai raka'a nawa kai kun gane ko ko kuma ka tambaye na kusa da kai yace wai ta nawa ce raka'an nan da ake ji wai yaya ka samu abin nan da kaje nema duka a cikin sallah farkon lamari ba a haramta ba kun gane ko shine abinda Zaid bin Arqam yake ga mana kuma wannan hadisin yana cikin Sahihul Bukhari hadisi ne ingantacce yace kunna natakallamu fi salati mun kasance muna yin magana a cikin sallah yukallimu ar-rajulu sahibihi mutum yana yin magana da dan uwansa kenan wanda yake tare da shi a cikin sallah wa huwa ila janbihi yana a gefansa fi salati a cikin sallah hatta nazalat hasse da aya ta sauka gabar da Allah ya ce wa qumu lillahi qanitin ku tsayu dan Allah kuna masu yin shiru kun gane ko sai ya ce fa amarna bis sukuti sai aka umarce mu da yin shiru a sallah kun gane ko wa nahayna anil kalam kun gane ko ko wa nuhina anil kalam sai aka hana mu wato yin magana a cikin sallah kenan farko ina a shari'ar musulunci da mun bit tadarruji sannu ake tafiya kamar yadda likita yake baka maganin wata guda ba ta yake ka shanye su alana guda ba sai ya ce ka sha su lokaci bayan lokaci har kai wata kana sha ko ba haka ba to shi ma addinin musulunci haka hukunce yake sauka a hankula ba kai tsaye ba ake wato aka alqur'ani ya an saukar da shi wato kashi an saukar da shi a wato a tsohon shekara wato zuwa ga mutane kenan daga baitul izza zuwa ga wato manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya gaya wa mutane tsohon shekara 20 da nawa da uku kun gane ko ana ta fada abu ya faru wata hadisa ta faru a ce to ga hukuncin ga mafita ga saukin ga lamarin ga yadda za a yi to haka suma da ana yin sallah ana magana amma da wannan aya ta sauka wa qumu lillahi qanitin ku tsayu dan Allah kuna masu yin shiru a sallah sai Allah subhanahu wataala ya hana su kun gane ko sai manzo Allah ya ce to a bar magana a yi shiru kun gane ko hadisi na gaba da zamu kawo shi ma akan wato shi ma dai shi kuma na Zaid bin Thabit kun gane ko kaga duka Zaid ne wannan Zaid bin Arqam kun gane ko kuma hadisin yana cikin Sahihul Bukhari wannan kuma Zaid bin Thabit yace radiyallahu anhu Allah ya kara masa yadda yace qala yace kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yusalli zuhra kun gane ko bil hajira annabi sallallahu alaihi wasallama ya kasance yana salatas sallar azhur a lokacin garjin rana ta take ta zo tsakiyar sama zazalatu shamsi an kabidi sama kun gane ko idan rana ta je tsakiyar sama kamar karfe 12 da 40 ko da 50 haka kun gane ko farkon lokacin ta kenan walam yakun yusalli salata ashaddu ala ashabi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam minha yace ba a samu sallawacce take mai tsanani ba ga sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam irinta to ana iya kiran salla azhur da sallar asar domin sallolin da suke tare da juna kun gane ko ana iya gaya wa ɗaya sunan ɗaya za a iya ce maka zuhuraini ana nufin azhur da asar ana iya ce maka isha'aini ana nufin magariba da isha kun gane ko to shine suka ce sallar la'asar ake nufi zamu zo hadisan da suka nuna sallar la'asar ake yace to a lokacin babu sallar da take tsanani ga sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kamar sallar la'asar kun gane ko sai yace ga ma a ƙarshen hadisin za ku gane yace sai fa nazalat sai Allah subhanahu wataala ya saukar da hafizu ala salawati was salatul husna ku kiyaye salloli gabaki daya da kuma sallah wacce take mafificiya wa qala yace wa qala shi Zaid bin Arqam ke yake cewa inna qablaha lalle ita wannan sallah qablaha kafin ayita salataini akwai salloli guda biyu da ake kun gane ko wa ba'daha salataini kuma bayan an yi ta ana yin wasu salloli guda biyu kafin ta ana yin salloli biyu bayan ta ana yin salloli biyu wacce ce la'asar kun gane ko wannan hadisin shi ma Abu Dawud ya rawaito shi sannan kuma hadisi ne wanda yake ingantacce haka Imam al-Bukhari Imam Ahmad duka sun rawaito shi Imam an-Nasa'i duk sun rawaito wannan hadisi kuma hadisi ne wanda yake ingantacce to anan dai mun gane wato sallar la'asar ce saboda nassoshi da suka zo akan ta daga cikin nassoshi da suka zo akan ta akwai suratul asr da Allah ya rantsi da wannan sallah saboda a nuna maka matsayinta duk wato duk abin da Allah ya rantse da shi to wannan abin yana da girma yana da matsayi kun gane ko dan Allah ya rantse da shi ne dan a san matsayin wannan abin yana da falala Allah ya rantse da rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko ba haka ba Allah ya rantse da alfuji Allah ya rantse da layalin ashr kwanaki 10 na zulhijja ko ba haka ba na farko Allah subhanahu wa ta'ala ya rantse da was-sama'i wat-tariq ko was-sama'i zatul buruj da anuna wa'annan abubuwa halittun Allah ne masu girma kun gane ko da sauransu wal-'adiyati dabha a ganin kuma ana rantsuwa ne da wato dawakai na fita yaki wa'anda suke furzar da wuta saboda ƙarfi da gudu in sun ta an fita yaki kun gane ko da sauran gurare da Allah subhanahu wataala ya rantsuwa duk abin da kaga Allah ya rantse da shi to wannan rantsuwar zaka gane akan abu ne wanda yake mai muhimmanci to Allah subhanahu wataala dangane da al-asr yace wal asri Allah yace ina rantsuwa da lokacin la'asar hadda malaman da suka ce zamani Allah yace yana rantsuwa da zamani to la'asar din da ya tashi ga cikin zamani amma magana mafi inganci suka ce la'asar din ce inna al-insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilu s-salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr kaga wannan yana nuna girman lokacin sallar la'asar sannan hadisi ya nuna hadisi ingantacce wanda zamu zo mu karanta ibn kathir ya kawo shi annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa man sallal bardain duk wanda ya sallaci salloli masu sanyi sanyi guda biyu da kalal janna zai shiga aljanna kenan bayan ya sallaci sallar asubahi sai ya mutu to zai shiga aljanna in dai musulmi ne bayan ya sallaci sallar la'asar sai ya mutu zai shiga aljanna in dai shi musulmi ne kaga sune albardan masu sanyi sanyi guda biyu domin asuba lokacin akwai sanyin asuba ita kuma la'asar lokacin rana ta lafa ta yi sanyi ake yin ta ko ba haka ba sannan hadisi ya tabbata daga bakin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace duk mutumin da wato ya rasa sallar la'asar zamu zo mu karanta shi ma hadisin yace fa ka'anna ma wutira ahluhu wa maluhu kai kace yayi hasara dukiyar sa ne da iyalinsa wato kaman mutumin da zai je ya fita aiki sai ya dawo ya tara gidansa an yi gobara ba abin da ya fita iyalinsa sun kone dukiyar sa ta kone saboda girman wannan sallah tana da falala sallal asr shi yasa kada ka yadda ka dinga sakaci ko ka dinga kwana yana kwashe ka baka samun sallal asr tana da falala tana da girma ita ce Allah subhanahu wataala ce was-salatul wusta da kuma sallah wacce take tsakiya wa qumu lillahi qanitin ku tsayu dan Allah kuna masu shiru a cikin sallah kuna masu nutsuwa kuna masu yin shiru kuna masu tsoron Allah a karkashin wannan aya imam ibn kasir ya ce ya'murullahu ta'ala bi muhafazati ala salawat Allah subhanahu wataala yana umarni da a kiyaye salloli kun gane ko fi awqatiha a cikin lokutan su kun gane ko sallah yinta a lokacin ta yana da muhimmanci domin me Allah subhanahu wa ta'ala ya ce inna salata kanat alal mu'minina kitaban manquta lalle ita sallah an sanya ta ga mu'mini wato wani an sanya wato an sanya mata lokaci wanda yake sananne kun gane ko ga mu'minai kenan shi yasa zaka gani babu abin da yake hana a yi sallah a lokacin ta yayi duk yadda ake ciki akwai tsarki babu tsarki za a yi sallah akwai nutsuwa ba nutsuwa nutsuwa ina nufin ta tsoro ba nutsuwa ta mutum da gangan ya wato ya hana kansa nutsuwa ba a'a nutsuwa ta ana cikin yaki ne ko ba a cikin yaki a yi sallah musamman nan gurin naku ya kamata wato zamu zo magana akan salatul khauf ko da ana cikin yaki ne wato in ana yin sallah ba za a ce yanzu ana cikin injin tada alibe ne ai akwai yadda ake sallah zamu zo mu bayani akan kenan ita sallah in dai akwai hankali a tattare da mutum mutum yana farke kwakwalwar sa lafiya lau take bata wato abin nan ba wani abu wanda yake kautar da hankali bai same shi ba na farfadiya ko kuma maye ko kwana ko wani abu in dai kana farke lokacin sallah ya kawai kai ta yadda ka samu kanka da taimama babu taimama za ka yi sallah saboda kiyaye alfarma wannan lokaci shi yasa imam ibn kasir a karkashin wannan aya ya ce wa hafiz hududaha wato Allah subhanahu wataala ya umarni da a kiyaye wato dokokinta wa ada'iha da yadda za a aikata ta fi auqatiha a cikin lokacinta kama sabata fi sahihain kama yadda yazo a cikin sahih bukhari da sahih muslim an ibn mas'ud daga abdullah dan mas'ud Allah ya kara masa yadda kala yace sa'altu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam na tambayi manzon Allah tsira da amincin Allah tsara tabbata a gare shi nace masa ayyul amali afdal ayyul amali afdal shin wani aiki ne yafi falala wani aiki ne yafi daraja ya tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kala sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace as-salatu ala waqtiha salla a lokacinta salla akan lokacinta na farko salla mukutarinta kin gane ko domin salla tana da lokuta guda biyu akwai mukhtari akwai daruri in wa'annan sune ake so ka samu salla a cikin su in ka rasa to sai dai ramuwa al-qada kun gane ko daga ka rasa mukutarin sallah ka rasa darurinta to sai kuma al-qada ramuwa abinda ba a so in ba da larura kun gane ko a ce ka kai yanzu ba kai sallar la'asar ba to kaga yanzu ramuwa ne zaka lokacin ta ya fita darurinta ya fita mukutarinta ya fita yanzu al-qada ne zaka to kaga Allah subhanahu wataala ya umarni a yi ta akan lokacin ta kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi ma yace as-salatu yace wa Abdullah ibn Mas'ud abinda Allah ya fi so ko kuma ya fi falala wato a gurin Allah shine sallah a lokacinta qultu sannan sai Abdullah ibn Mas'ud yace thumma ay qala sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace al-jihadu wa al-jihadu fi sabilillah al-jihadu fi sabilillah yin jihadi dan daukar kalmar Allah yin yaki dan Allah ka fita ka yaki kafirai da mushrikai waɗanda suka kange dangane daga addinin Allah waɗanda sharuɗan a yake su ya kama suna cutar da musulmai ba kafiran amana bane sun hana aje ai da'awa a wayar da mutane musulunci kamar yadda musulunci shar'anta dokoki na jihadi ba jihadi na hayaniya ba na ƙarya a jihadi na musulunci na gaskiya wanda yana nan a cikin littattafai na musulunci cikin Qur'ani da sunna yadda dokokin sa yake annabi ya zauna da yahuda ya zauna da kristoci ko ba haka ba amma menene haka ya aka rawaito mana rayuwar manzon Allah shin manzon Allah kashe su ya tai ya kasu ya tai dinga bin su yana kakkashe su ko koya ma bawo su kariya daga cikin su akwai kafiran amana duk kafiran da kaga an yake su an kashe su to kaje ka duba me suka yi ko dai sun yaudari manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko sun cutar da addinin Allah ko sun cutar da mu'minin Allah ya umarni a yake su kun gane ko addinin musulunci yana da tsari za mu zo kan ayar da take magana akan jihad qultu sai abdullahi bin mas'ud yace thumma ai sannan sai me qala birrul walidain sannan sai biyayya ga iyaye guda biyu ku duba girman haƙi na jihadi wanda mantumin da ya mutu a wajen jihadi fi sabilillah yana mutuwa shi aljanna ce makomarsa kun gane ko daga ya mutu da imani a gurin jihadi kai ana tashi alkiyama shi yayi shahada dan aljanna ne ku duba haƙi na girman iyaye wanda in bayan Allah ya kawo haƙinsa a kadai tashi da bauta shi shi kadai me yake cewa wabil walidaini ihsana qul ta'alu atlu ma harrama rabbukum alaykum alla tushriku bihi shay'a sai ya ce wabil walidaini ihsana sai Allah ya ce wa'budullaha wala tushriku bihi shay'a sai ya ce me wabil walidaini ihsana duk in Allah ya ce ayi tauhidi a kadaita shi da bauta kada ayi shirka sai ya ce dangane da iyaye a kyautata musu haƙi sai ya biyo na iyaye ku duba amma duka da aka ce wani aiki yafi falala sai da aka ce sallah a lokacin ta sannan aka faɗi jihadi duk girman jihadi sai da aka ce sallah akan lokacin ta sannan aka kawo jihadi duk girman biyayya ga iyaye yadda Allah yana tare da yadda iyayenka idan iyaye suka yi fushi da mutum akan gaskiya to Allah ma yana fushi a kansa amma sai da aka kawo sallah akan lokaci kenan duk mutumin da baya kula sallah akan lokaci kenan kai ya rudu da sauran ayyukan sa na alkhairi Allah subhanahu wataala ya ba mu ikon aiki da abinda muke karantawa da kulawa da sallah akan lokacinta manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya fada masa haka shi da kansa Abdullah ibn Mas'ud yace qala haddathani bihinna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallama da kansa ya gaya mun wa'annan wato maganganu da nace masa menene yafi falala yace min kaza in nace sannan ce sai me sai yace ma yace da na ne ni ya kara mun da ya kara mu da ne na kara cewa manzo Allah sannan sai me da annabi zai kara mu amma dan ya hutar da annabi sallallahu alaihi wasallam sai kyale shi kun gane ko wato kada ya ga ya cika tambayar sa da yawa haka tunda an samu har guda uku to kaga wannan ma ka tsaya yayi aiki akan su ya san dai daraja ta sallah akan lokaci sannan ya san abinda zai biyo baya jihadi ne sannan abinda zai biyo baya dirrul walidain to kaga wannan hadisin da wato Imam Ibn Kathir ya hado shi wato wannan hadisi ne wanda Imam al-Bukhari da Muslim suka rawaito shi yana nuna mana falala ta sallah da kuma kiyaye ta akan lokuta shi yasa wato sallah daga cikin alamomi na gane mutum na gari ne na kwarai ne ba mutumin banza bane aga yana kula sallah yana kulawa da sallah sannan kuma sallar irin sallan manzo sallallahu alaihi wasallam domin Allah subhanahu wataala yake cewa innas salata tanha anil fahsha'i wal munkar ita sallah wacce ta cika mai sunan sallah wacce take amsa sunan sallah tana hana al fahsha da munkari kenan in ka tsaye da ita to duk wani abu na sabo hana ka take kenan da ka tsaye da sallah yadda ake son ta ba za a same ka cikin masu cin amana ba ba za a same ka cikin mayaudara ba ba za a same ka cikin makaryata ba ba za a same ka cikin waɗanda suke saba ma iyaye ba ballantana waɗanda suke tsoron tafiya jihadi daga an tsaye da sallah to komai zai gyaru kun gane ko shi yasa zaka ga sallah wato rukuni ne na biyu daga cikin rukunan musulunci guda biyar daga ka ce ashhadu alla ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah sai sai ka tsaye da sallah ana ba wa mutum kalma me yake cewa aje ai masa wanka yazo yayi sallah ko ba haka ba to ka gani rukuni ne na biyu daga cikin rukunan musulunci Allah subhanahu wa ta'ala ya nuna wato girman sallah ku duba kafirai da ba su da wani rabo a gurin Allah mun gane ko daga cikin azaba da Allah yake musu cikin tambayoyi da aka musu aka ce ma salaka kum fi saqar me ya shigar da ku cikin wannan wuta ta saqar sai suka ce me qalu lam nakum minal musalli suka ce mun kasance ba ma daga cikin waɗanda suke sallah walam nakum nut'imul miskin kaga abu na biyu ciyarwa ba ma ciyar da miskinai talakawa wa kunna nakhudu ma'al khaidin mun kasance muna kutsawa tare da masu kutsawa kenan mun ga mutanen kirki mun gane ko sai mu shiga cikin su mu ce ai mu ma na kwarai ne mun nuna ma mun fi su ko ba haka ba daga an yi wani bala'i sai ga yahudawa su suke fara kai taimako ko ba haka ba sai kaga su ne za su nuna su ne na Allah su ne masu tausayi suna nuna zahirin tausayi bayan su ne azzalimai kafirai makiya Allah makiya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam makiya al'umman musulmai duk wani bala'i da ake a cikin su za su shirya su za su tufka su za su nemi su warware shi idan ka ga sun zo guri daman sun san bala'in zai afu su suka hada shi sannan su ce wai gashi za su kawo taimako to kaga amma duk dutsiyarsu da duk kafircin da suke Allah da duk shirka farko za a ce me ya shigar da ku ta saka sai su ce lam nakum minal musallin mun kasance ba ma sallah ba ma daga cikin masu yin sallah Allah subhanahu wataala ya mana tsari kenan ya kamata ƴan uwana mu kiyaye sallah mu kasance daga mun ji kiran sallah ranmu ya yi dadi mu tashi ko wani irin kwana muke ji shedan ne zai ce maka ka dan ƙara minti biyar din kun gane ko yana dan sosa ma kanka sai ka ji lokacin kwanan ya fi dadi to kakka yadda tashi ka zubar ka yi addu'a zai rabu da kai bi iznillahi ta'ala ka zo masallaci in ka zo kai masallaci kai sallah zaka kasance daga cikin mutanen da suka fi kowa samun nishadi da farin ciki a rayuwar su a wannan rana kun gane ko duk wanda yake samu yana halatta sallah akan lokacin ta musamman sallah asubahin sallar isha sallar la'asar kakka sake kana suna kufce maka cikin janna dukkan salloli kaga Allah ta hafizu ala salawat amma wannan sallolin suna da wato muhimmanci na musamman sallar asuba sallar isha sallar la'asar domin ita sallar asuba da sallar isha tana ma nauyi ga munafikai to ita ko sallar la'asar kun ji hadisin da muka karanto manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda ya rasa su ya rasa sallar la'asar kamar ya rasa dukiyarsa da iyalinsa ne kamar ka fita kasuwa ko ka fita aiki ka je ka dawo ka tare gidanka an yi gobara matanka da iyalinka da dukiyarka da duk abin da ka tara sun kone malaman hadisi suka ce bakin ciki biyu ne bakin ciki na sallar baka same ta ba kun gane ko ladan sallar baka same shi ba sannan kuma bakin ciki na Allah baka same yarda Allah ba Allah yana bai yarda da kai ba a gan Allah bai yarda da kai ba yana fushi da kai kenan in kai ne kai sakaci da gangan sallah in ba da uzurin bacci ba ko mantuwa baya halatta mutum yana gani lokacin ta yayi ya kita shi yayi ta waɗanda aka yi ma wato uzuri shine waɗanda suke bacci ya dauke su ko kuma mantuwa shi yasa Allah ya ce taqimus salata li dhikri ko ku tsaye da sallah wato lokacin da kuka tuna ta yanan lokacin da ku mike da kwana kaga lokacin da kai sauri babu abin da zaka tashi kai sai ita kun gane ku kenan mutum ya tsaya ya koyi sallar kuma sallar ba ko sallah dole sai an koyi ta a makaranta tana da farallai tana da sunnoni tana da mustahabbai tana da abin da ke gyara ta tana da abin da ke bata ta kenan koda littafin ahalari ka koma za ga malam ya kawo wa'annan farallan alwala sunnonin alwala mustahabban alwala babu sahawi ci ya rufe littafin sama da shi babin da ke magana akan mutumin da ya mantuwa a cikin sallah ya zai gyara ta dole sai ka je makaranta kenan sallah ba ka ga ana yi a masallaci kai ma kana duddukawa kana duka kana dagowa kana duka a gaban malamai ya ake yin sallah don kusan mahimmancin sallah annabi sallallahu alaihi wasallama ya hau mimbarin sa mai albarka sama yayi sallah raka'a biyu yace nayi haka ne don ku ga yadda nake sallah ku yi koyi yace sallu kama ra'aitumuni usalli ku yi sallah yacce kuka ga ina yin sallah kenan ba a san mutum wato ya kawai addini ya dinga yin sa da ka molanka dole ne sai ka je makaranta dole ne sai ka koya sai ka tambaya in baka sani ba wala yaf'ala fi'lan kada mutum ya aikata wani aiki hatta ya'lama hukmallahi fihi har sai ya san hukuncin Allah a cikin wannan al'amari kenan mu tashi mu je makaranta mu koyi addini duk mutumin da baya koyan addini yake addini da ka zai fa tashi a ranar alkiyama fa sifir zero ba shi da komai domin me yayi addini a bisa jahilci shi ko addini ba a yin sa a bisa jahilci da'awa ma Allah ta ya ala basirati ngane ko qul hadhihi sabili ad'u ila Allahi ala basirati ko ba haka ba ana wa man ittaba'ani ko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah ya ce ka ce musu wannan ita ce hanya ta wacce nake kira zuwa gare ta hanya Allah kenan kun gane ko ame ala basiratin ke san a bisa ga hujja da dalili annabi sallallahu alaihi wasallama sai ya kafa musu dalili da hujja kun gane ko to ka gani kai ma ba za ka yi addini ba wato ba dalili ba hujja duk matsayin sahabbai da duk kusancin su da manzo sallallahu alaihi wasallama in ba su gane abu ba wa suke tambaya annabi sallallahu alaihi wasallam kuma za ga hadisi ko yanzu hadisin nan da muka karanta ko wato ɗaya daga cikin sahabbai lokacin da ayan nan ta sauka ta hana magana a cikin sallah ai yazo cikin masallaci yana magana kun gane ana sallah yana cewa yana ta magana kowa ya kyale shi yace cewa kuma ya za ku mun shiru ku banni kun gane kaga bai sani ba da aka idar da sallah su sun tsatsangwame shi tun a cikin sallah ma ne ya hantare shi amma annabi sallallahu alaihi wasallam bai kyatace shi ba sai ya ce masa wannan sallar wato girmama Allah ne a cikin ta da tsambatan Allah babu abin da ake a cikin ta sai zikirin Allah kada wani ya sake yin wata magana da bata shafi sallah ba gane ko yayi masa nasiha ce a daga yanzu an haramta yin magana a cikin sallah duk wanda yayi magana a cikin sallah to yanzu da gangan sallar shi ta bashi domin tana da magana daga a cikin sallah yana daga cikin mubatalatus salah kun gane ko abubuwan da suke bata sallah duk mutumin da yayi magana ba dan gyaran sallah ba akwai magana da bata bata sallah liman yayi rafkannuwa sai aka tsaya ana tattauna a gano an yi rafkannuwa ko ba ai ba to wannan ai kaga magana ce a cikin sallah dan ba a kare sallah ba har yanzu ana cikin sallah mutum liman zai mana sallar isha sai raka'a uku yayi sallah sai muka tashi muna cewa kai liman an yi rafkannuwa fa liman akwai sauran raka'a da muka yi ta tattauna nan duk maganganun da muke ciki a cikin sallah muke sallah bata kare ba har a gano gaskiyar maganar to yanzu ba sallar mu bata kace ba saboda muna neman mafita ne sai a tashi a karo raka'a guda a yi sujada wato kabali ko ba haka ba kenan an ciko sallah to mun an yi kari da an yi ragi an yi kari ragin da aka shine an rage raka'a karin da aka yi maganganun nan da aka yi tayi a cikin sallah da sallamar da aka yi ba a wajenta ba ba a giranta ba kaga to anan waman naqasa wa zada ne ya hau inji malam mai alal yace duk wanda yayi ragi yayi dadi to sujada qabala salami zai sujada wato kafin sallama kaga qabaliya zai to wannan duka fa ana bukata littafi guda Sheikh Muhammad Nasiruddin Albani yayi mai suna sifatus salatin nabi sallallahu alaihi wasallam min at-takbir ila at-taslimi ka'annaka tarah wato tunda ka kabbara Allahu akbar kabbara harama har zuwa sallama sallah yace kamar kana ganin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kaga mujalladi ya kai uku ya kai girman wannan littafin guda uku ya kawo sallah ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kamata mu je makaranta mu koyi ya annabi sallallahu alaihi wasallama yake yin sallah mu ma mu koyi yadda zamu sallah dan mu tsira a gobe lahira domin Allah subhanahu wataala ya ce laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir hagani ko hakika annabi sallallahu alaihi wasallama ya zamto muku kyakkyawan abun koyi ga duk mutumin da yake so ya hadu da Allah lami lafiya ya hadu da ranar lahira da Allah lami lafiya kun gane ko to kenan dole ne mu yi kokari mu koyi da manzo sallallahu alaihi wasallama cikin dukkanin ayyukan ibadunmu annabi ya koyar da mu ya gwada mana yadda zamu to a karkashin wannan kamar yadda muka yi bayani muka ce Imam Ibn Kathir ya kawo wato tattaunawar da aka yi da malamai cewa dai lalle wannan aya tana magana was-salatu wusla sallal asr kun gane ko yace qila innaha salatul asr qala at-tirmidhi wa imam al-baghawi rahimahumullah wa anna imam at-tirmidhi da imam al-baghawi suka ce wa huwa qawlul aktharul ulama'i as-sahaba wa ghayrihim magana cewa was-salatul wusla wato sallal asr ake ai kun gani wato mun ce sallal asr ake nufi ko duk da wasu sun ce asuba amma sallal asr yace mafi yayawan sahabban manzon Allah da wasu sun tafi akan cewa sallal asr ake nufi kun gane ko hakanan al-imam al-qadi al-mawardi shi ma ya tafi akan wa huwa qaulul jumhurul at-tabi'in yace shine mafi yawan maganar tabi'ai wato cewa sallal asr ake nufi ngane ko wa qala hafiz abu umar bin abd albar yace huwa qawla aktharul ahli al-asr shine kuma magana mafi yawan malaman hadisi cewa salatul usra salatul asr ake nufi ngane ko wa qala abu muhammad bin atiya fi tafsiri shi ma wannan babban malamin yace huwa qawlul jumhurin nas shine mafi yawan maganan mutane cewa salatul usra salatul asr ake nufi shine daidai da maganan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama lokacin da annabi sallallahu alaihi wa sallama wato yaje yakin ahzab kun gane ko suka zo mushrikai kafirai suka wato kange su akai ta yaki habba su samu sun yi sallal asr ba sai da rana ta fadi sayyidina umar yazo ya samu manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yace bai yi sallal asr ba Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ni ma ban sallaci sallal asr ba shine annabi ya musu addu'a ta la'ana yace la'ana Allahu quburahum wa buyutahum naran Allah ka cika gidajen su da kaburrukan su da wuta me yasa shagaluna an salatul wusta sun shagaltar da mu daga sallah mafificiya sal yace wa hiya salatul asr ita ce sallal asr saboda wannan kangewar da kafirai suka yi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba samu sun sallaci sallal asr akan lokaci ba annabi sallallahu alaihi wasallama yayi musu wannan mummuna addu'a shi yasa Ali bin Abi Talib Allah ya kara masa yadda hadisin da Imam Muslim ya rawaito yake cewa manzon Allah a ranar Ahzab yace shaghuluna an salatul wusta wato su mushrikai sun shagaltar da mu daga sallah mafificiya salatul asr ita ce sallal asr mala Allahu qulubuhum Allah ya cika zukatansu wa biyutuhum naran da kuma gidaddajin su da wuta kaga saboda me sun tsare manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da bai sallaci sallal asr ba yace thumma sallaha sannan sai annabi ya sallaci ita sallal asr bainal isha'aini tsakanin isha guda biyu wacce ce isha guda biyu magriba da isha yana annabi ya sallaci sallal asr a tsakanin magriba da isha wannan shine wato annabi sallallahu alaihi wasallam hadisai suna da yawa dangane da suka nuna cewa wato salatul wusta salatul wato wusla ana nufin salatul asr suna nan cike a cikin hadisan Imam al-Bukhari da Muslim sahabbai da yawa sun rawaito salatul wusla wato ita ce sallal asr kuma kun ji falaloli na ita sallar la'asar bayan falaloli ko wace salla ana son mutun yayi ta akan lokacinta to musamman ita lokacin wato sallar wato la'asar kada ayi sakaci da barin ta saboda irin hasarar da mutun zai yi idan ya bar wannan salla kun gane ko haka nan an samu daga cikin matayen annabi sallallahu alaihi wasallama su ma sun kauranto duka sun yi tafsirin wassalatul wusla da cewa sallar la'asar daga cikin matayen manzon Allah akwai ummuna Aisha ta sanya daya daga cikin wato bayinta su rubuta mata mushafi kun gane ko kamar yadda yazo a cikin sunna wato hadisin abi Yunus shine maula Aisha abi Yunus dinnan shine bararran bawa ne na ummuna Aisha yace kala amaratni wato ummuna Aisha ta umarce ni kenan amaratni Aisha an aktuba laha mushafan laha mushafan Aisha radiyallahu anha ta umarce ni da rubuta mata wato mushaf kenan alqur'ani mai girma ana wato tun a lokacin sahabbai ana sa a rubuta lokacin bugu da yawaita ba kun gane ko in kana da wani wanda zai maka wannan hidima sai ka sa shi ya rubuta yace wato kala tace idza balagta hadhihi alaya idan ka zo wannan aya ta hafizu ala salawati was salatu alwusta tace to kayi mini wato ka sanar da ni fa'adhinni wato fa'adhinni ka sanar da ni falamma balagtaha yace yayin da ya isa wannan aya adantuha sai na sanar da ita kun gane ko sai ta min wato imla'i a wajen sharhi na wannan ayar sai ta ce ka rubuta hafizu ala salawati was salati alwusta wa salati al'asr kenan ka rubuta sallar la'asar ake nufi kun gane ko yace wannan shine abinda bayan ta masa wannan bayan ta fada masa haka sai ta ci qalat sai ta ce sami'tu ha min rasulillahi sallallahu alaihi wasallam naji haka ne daga bakin manzo sallallahu alaihi wasallama wa haka za rawahu muslim imam ibn kathir yace haka nan wato imam ibn kathir shi ma ya rawaito haka daga hadisin yahya bin yahya an malik wato yahya an yahya an malik kenan ko ka koma wato imam malik shi ma haka ya rawaito wannan hadisi wato cewa dai salatul wusta ana nufin sallar la'asar kun gane ko wannan duka hadisai ne wanda aka yi ta rawaitowa wato dangane da sahabbai suna nufin salatul wusta ana nufin dai sallar la'asar Allah ya ce wa qumu lillahi qanitin ku tsayu dan Allah kuna masu yin shiru a cikin sallah kuna masu nutsuwa da yin shiru a cikin sallah domin shiru a cikin sallah yana nuna akwai nutsuwa duk mutumin da zai magana a cikin sallah kenan ba a samu nutsuwa a cikin sallah ba yasa ibn kathir yace ai khashi'ina kun gane ko kuna masu khushu'i al khushu' shine tsoron Allah wanda yake tare da nutsuwa shine khushu'i a cikin sallah kun gane ko kuma mutum yana samun hasken da ake samu na sallah in yana da khushu'i duk mutumin da bayi da kushu'i a sallah baya samun hasken sallah shine nutsuwa kada ka tada sallah kana jin fitsari ko kana jin bayan gida babu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kada mutum ya je sallah yana tunkuɗeɗe ne ya da fitsari ko bayan gida saboda wanda yake da wannan bai da nutsuwa a cikin sallah to ka gani daga cikin nutsuwa shine yin shiru a cikin sallah kun gane ko kada mutum wato yana jin yunwa an kawo tuwo kuma ya zo ya salla duka wannan bai kiyaye ba wa qumu lillahi qanitin shi yasa hadisi yazo daga cikin sahih muslim annahu sallallahu alaihi wasallam kun gane ko annabi sallallahu alaihi wasallam wato ya ce qala li muawiya ya ce wa muawiya bin hakam kun gane ko assalam ya ce masa hina takallama fi salla yayin da yayi magana a cikin sallah kun gane ko Muawiya bin Hakam yazo ana sallah sai ta tambayar sahabbai yaya ne ya ake ciki me ya faru kaza kaza suka yi mai shiru suka dinga tsangwamar sa ma suna mai ishara ya shiru mana amma da aka idar da sallah sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce inna hadhihi salah yace kaga ita wannan sallah la yuslihu fiha shay'un ba abin da yake inganta a cikin ta min kalamin nasi na daga cikin maganganun mutane innama hiya tasbih ita kadai wato tsarkake Allah ne a cikin ta wat takbir da girmama Allah wa zikrullah da kuma ambatan Allah kenan babu wata magana ta yau da gobe ta mu'amala ta mutane abubuwa kaga annabi sallallahu alaihi wasallama bai tsangwame shi ba wannan duk da yana nuna wa qumu lillahi qanitin ku tsayu wato dan Allah kuna masu yin shiru kuna masu samun nutsuwa a cikin sallah Allah ya bamu wato nutsuwa a cikin sallah wa'annan hadisi duka suna nuna dai wato bayan kiyaye lokutan sallar kuma a samu nutsuwa da yin shiru a cikin sallah wato annabi sallallahu alaihi wasallama duka ya koyar da sahabbansa da cewa su yi shiru a cikin sallah zamu cike wannan gaba ta ayar da wato asar guda biyu na farko shine wato kamar yadda yazo a ruwaya ta wato ibn mas'ud Allah ya kara masa yadda shi ma yazo a cikin sahih bukhari yake cewa ibn mas'ud yace kunna nusallimu ala annabi sallallahu alaihi wasallam mun kasance muna yin sallama ga annabi sallallahu alaihi wasallam in yana yin sallah zamu zo mu wuce sai mu ce annabi sallallahu alaihi wasallam assalamu alayka ya rasulullah ko assalamu alaikum annabi kuma ya amsa mun gane ko abdullahi bin mas'ud yace mun kasance muna aikata haka qabala an nuhajira ila al-habasha kafin mu yi hijira daga makka zuwa habasha haka muke yi wa huwa fi salati wa huwa fi salah kuma annabi sallallahu alaihi wasallam yana cikin sallah fa yarudda alaina kuma ya mayar mana da sallama mun gane ko qala falamma qadimna yayin da muka gabato kenan ina madina mun gane ko sallamtu alaihi ni inji abdullahi dan masud yace sai ne wa annabi sallallahu alaihi wasallama sallama falam yarudda alayya sai annabi sallallahu alaihi wasallama bai amsa min wannan sallama ba nan take sai tsoro ya kama abdullahi ibn mas'ud yace ko wani abu ne ya sauka a kaina ko nayi wani laifi annabi bai amsa min sallama ba kaga saboda rangwami da tausayin annabi sallallahu alaihi wasallama falamma sallama yayin da annabi sallallahu alaihi wasallama ya sallama salla qala sai yace inni lam arudda alayka ni ba na kasance ban mai maka da sallama bane saboda yanzu an hana kun gane ko illa anni kuntu fi salah ba dan komai bane yasa ban mai maka da sallama ba sai dan kasancewa tani ina cikin sallah kun gane ko wa inna allaha yahduthu min amrihi ma yasha kuma lalle Allah yana farar da wani al'amari a cikin addinin sa lokacin da yaso ko inna la yusalu amma yaf'alu wa hum yusalu ba a tambayan dan me Allah yayi abu Allah yana kawo hukunci lokacin da yake so annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah yana farar da al'amari cikin addinin sa lokacin da yaso wa inna mimma ahdatha daga cikin abin da yanzu yazo ya faru a cikin wannan addini namu na musulunci Allah ya faran mana da shi shine Allah takallamu fi salah kada ku yi magana a cikin sallah wa qumu lillahi qanitun kun ga duka fa waɗannan su suke tafassara aya waɗannan hadisi da muke kawowa kenan daga yanzu shikenan an hana yin magana a cikin sallah to sai asan na ƙarshe da zamu kawo wannan asar din da muka kawo Imam Bukhari ya rawaito shi sannan Imam Muslim ma ya rawaito shi magana ce zamu kawo ta Hafiz Abu Ya'la mun gane ko yake cewa haddathna Bashar bin Walid haddathna Ishaq bin Yahya an al-Musayyib an ibn Mas'ud qala ibn Mas'ud Allah ya kara masa yadda yace kunna yusallimu ba'duna ala ba'din fi salah mun kasance mu sahabbai sashin muna yi wa sashi sallama muna sallah in ka zo ka tarar da wasu suna sallah kai mu sallama su amsa ma mun gane ko muna yin sallama a tsakanin mu muna kuma sallah famar yace famarartu bi rasulillahi sallallahu alaihi wasallama sai wata rana nazo na wuce wa annabi sallallahu alaihi wasallama fa sallamtu alaihi sai nayi masa sallama falam yarudda alayya bai mayar min da sallama ba mun gane ko yace sai na ji wani abu a raina cewa ko kuma wani abu ne ya sauka a kaina kaga irin wancan hadisin kenan na cewa nayi laifi ko falamma qada annabi sallallahu alaihi wasallama salatu yayin da annabi sallallahu alaihi wasallama ya kammala sallar sa qala sai yace wa alayka assalam amincin Allah ya tabbata a gare ka kaga annabi ya mai masa da sallama bayan ya idar da sallama bayan ya idar da sallah sai yace ayyuhal muslim kaji fa dan ya kwantar masa da hankali sai yace wa alayka assalam ayyuhal muslim kai ma amincin Allah ya tabbata a gare ka ya kai musulmi kaga hankalinka zai kwanta annabi ya kira ka musulmi dan in ba musulmin bane kai ana yi masa wahayi kaga sai ya tabbata cewa lalle yana nan a cikin imani wa rahmatullah ya kara masa da rahama yace da rahama Allah inna Allah lalle Allah azza wa jal mabwayi madaukaki ya hadusu min amrihi ma yasha yana farar da abin da yaso a cikin al'amarin sa na addini abin da yaso in yace idza fa idza kuntum idan kun kasance fi salati kuna cikin sallah to yanzu abin da za ku yi faqnutu ku yi shiru wala takallamu kada ku yi magana kenan yanzu dai waɗannan hadisai sun ishe mu magana cewa qumu lillahi qanitin tana nufin ku tsayu dan Allah kuna masu yin shiru kun gane ko amma a wani lokacin alqunut yana zuwa bi ma'ana adda'a ya maryamu quniti li rabbiki wasjidi warka'i ma'ar raki'i yana zuwa da ma'anar wato da'a anan dai mun gane cewa wa qumu lillahi qanitin ku tsayu dan Allah kuna masu yin shiru Allah ya ce fa in khiftum idan kuna cikin tsoro lokacin sallah yazo kun gane ko to yanzu ana cikin halin tsoro tsoro kala biyu ne akwai tsoron da yake mai tsanani wannan aya ita take magana akan sa akwai kuma tsoron da yake mai sauki shi ma zamu zo mu magana akan sa Allah ya ce fa in khiftum idan kun samu kanku cikin tsoro farijalan to ku yi sallah kuna tsaye auruku bana ko kuna mahaya abin hawa kenan yanzu a matsayin ka na soja na wannan zamani ana yaki kana daji in ka ce zaka yi ruku'i da sujada wani miki ya tashi da kai sai kai sallah ka akan motar ka akan motar yaki tanka yaki in ma ta kama wato ba ruwa taimama zaka kai taimama kana tsaye da bindigarka a haka a tsaye kun gane ko kaga ai ruku banan kenan in ma a tsaye kuke ba akan mota ba farijalan kun gane ko kuna tsaye a halin tsoro ake wannan Allah subhanahu wataala yace fa idza amintum idan kun samu aminci kun gane ko kenan nutsuwa ta zo to fazkurullaha ku ambata Allah abinda ake nufi da ambatan Allah anan as-sala to ku yi sallah kama allamakum kamar yadda Allah ya sanar da ku yadda za ku yi sallah kenan kamar yadda take kuke yin sallah kafin lokacin tsoro kun gane ko kama allamakumullah kama allamakum kamar yadda Allah ya sanar da ku malam takunu ta'lamun a lokacin da ba ku sani ba a lokacin da ba ku da sani ba ku san shari'a ba Allah ya zo ya sanar da ku shari'a ya sanar da ku aqida ya sanar da ku musulunci to ku zo idan tsoro da wato kuka samu aminci wato tsoro ya kauce fa idza amittum kuka samu aminci kuka samu nutsuwa to fazkurullaha sai ku ambaci Allah ko sai ku yi sallah kama allamakum kamar yadda Allah subhanahu wataala wato ya sanar da ku malam takunu ta'lamun wato a lokacin da ba ku kasance kun sani ba Allah ya sanar da ku hukunce na shari'a bayan aqida kun gane ko aka sanar da ku ya za ku yi sallah aka sanar da ku ya za ku yi azumi kun gane ko duka wannan to sai ku dawo ku yi sallah bisa ga sharuɗanta da rukunanta yadda aka ce amma idan babu nutsuwa kana kuma koda ba kabbara fa wa afwan babu ruku'i babu sujada sai kai imani yake imani shine zaka dinga rayawa a zuciyarka ga na tafi ruku'i domin kakka duka wani ya tashi da kai kakka tafi sujada sai kai imani ga na a tsaye ina karatun fatiha kana yi tunda karatu zai yi ko ka karanta fatiha ka wala dhalin amin ka kawo sura yanzu sai kai to kai imani shine ka kudurce a zuciyarka ga na tafi ruku'i sai ka fadi tasbihi ruku'i subhana rabbiyal azim ko subuhul qudus rabbil malaikatu wa ruh kun gane ko sai kai ka kaddara ga ni na dago da ka ruku'i san Allah sami Allahu liman hamida sai ka ce rabbana walakal hamdu ka samu ga ni na su kuma na tafi me sujada subhana rabbiyal a'la imanan kana ne rayawa a zuciyarka sallah kake kana buɗe wuta wannan shine abinda ake wato ake yi a cikin sallah ba a ce a bari sai mun gama yaki mu sallah in ka mutu kuma fa ba gwara a tashi da kai kana cikin sallah ba ka tafi wa Allah a haka yadda kake sallan nan ka mutu haka zaka tashe ka kana sallah duk mutumin da ya mutu akan wani abu akan abin za a tashe shi kun gane ko akan abin da mutum ya mutu za a tashe shi kamar yadda shi maki Allah yake kashe musulmi in aka harbe shi zai tashi yana kashe mu'minai kaga makoma ta yi muni a ce gashi an tashi mutum yana kashe musulmai bayan Allah Allah ya mana tsari to Allah subhanahu wataala ya ce farijalan aw rukbana kun gane ko fa in amina ba'dukum fa idza amintum fadhkurullah idan kun samu aminci ku ambaci Allah kama allamakum kama yadda Allah ya sanar da ku kenan ku yi sallah kama yadda Allah ya sanar da ku yadda za ku yi sallah da sharuɗanta a cike kama yadda wato Allah subhanahu wataala ya ce ayi ta kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya koyar da ita malam takunu ta'lamun wato ya sanar da ku kama allamakum kama yadda ya sanar da ku malam takunu ta'lamun a lokacin da ba ku kasance kun sani ba kun gane ko wannan kenan sai Allah subhanahu wataala ce
والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج فإن خرجن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن من معروف والله عزيز حكيم
نعم kafin mu je wannan aya imam ibn kathir a karkashin fa in khiftum farijalan aw rukbana ya kawo magana yake cewa lamma amara allah ta'ala ibadahu bi hifzi bi muhafazati as-salah ko bi muhafazati an as-salah yace yayin da Allah subhanahu wataala ya umarci bayinsa da su kiyaye salloli ta hanyar qiyam tsayawa bi hududi hako da wato dokokin ita sallah din da tsayawa da al'amura na sallah da shuruɗanta da rukunanta kun gane ko wa shaddada al'amru bit ta'kidha ya tsananta wato umarnin da ƙarfafawa kun gane ko to sai kuma ya ambaci cewa idan akwai ana halin shagaltuwa cikin wani yanayi na tsanani to yanzu da Allah ya ce fa in khiftum farijalan aw rukbana ya ce to ai sallu ala ayi halin kana ku sallaci salla a duk halin da kuka kasance sai ya ce wato kuna wanda kuke kuna tsaye ne ko kuna mahaya abun hawa ya ce ya'ani mustaqbilil qibla kuna masu fuskanta alqibla mustaqbalai qibla kuna masu fuskanta alqibla wa ghairu mustaqbaliha ko kuna wato jiya mata baya kenan kun samu daman ma fuskanta alqibla kakkace yanzu ina daji wai ina alqibla take a wannan lokaci ko baka samu alqibla ba za ka yi sallah kun gane ko fa aina ma tuwallu fa thamma wajhullah a duk inda ku fuskanta anan yadda Allah take tunda halin daman halin nutsuwa ne yake sa a nemi me alqibla yanzu ana cikin yaki wata alqibla zaka nema to wannan shine abin da nake so in kara mana kenan kakkace dole kuma kai sallah ana cikin yaki wato ina makomarka kai ba ma ka sani ba alqibla ka kalla ko ba alqibla ka kalla ba a nan kowane hali ka samu kanka kai sallah koda baka fuskanci alqibla ba sai Allah na'am cikin jirgi ma mutum zai yi sallah kada ka ce sai an sauka ko baka samu taimama baka shafi jikin jirgin ji wasu malaman kai taimama kai ko babu taimama ka kudurce lokacin sallah yayi bana so ya fita kai kabbara sallah ka kai sallah kun gane ko wa'annan halaye ne na darura ana yin sallah ko jirgin ruwa ko na sama ko na ƙasa ko mota ka shirka ta bi garin Arna wanda ba san muhimmancin sallah ba kaga mu alhamdulillah kasashen mu nan in kana balaguro lokacin sallah nayi ana tsaya ai sallah ba mu da matsala ko ba haka ba sai dai wanda baya so ya sallah amma an kaje inda ba a tsaya a lokacin sallah ai sallah sai kai kawai niyyar sallah kai sallarka ko ina aka fuskanta kuma sallarka ta yi wannan shine tsoron Allah na gaske shine fattaqullaha mastata'tum kuma shine
ya ayyuhal ladhina amanu taqullaha haqqa tuqatihi, wannan shine haqqa tuqatihi din, kai salla a lokacin da yaddi yanayin da ka samu dama kai, kuma Allah ya karba kuma ba za a ce ka sake ta ba, kun gane ko? Wannan aya ta gaba da alaran ma ya karanta mana zamu wato karanta ta a gurguje koda ba mu ba wani bayani bayananta sun gabata. Allah ya ce wal ladhina yatawaffawna minkum, wato wa'anda aka mutu aka bar su daga cikin matayen musulmai kenan, mazajen su suka mutu, minkum daga cikin ku ku musulmai, kun gane ko? Ko ku wa'anda ku wato Allah subhanahu wata'ala yake magana da su a karin farko sune sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ko a ce annabi da sahabbai. To har zuwa yanzu ana magana da mu wanda muka imani da Allah subhanahu wata'ala. Shine Allah ya ce wal ladhina yatawaffawna minkum, wa'anda wato matayensu suka mutu daga wato mazajensu suka mutu daga cikin ku ku mazaje, wayadharuna azwajan, suka bar mataye, to wasiyatan li azwajihim, akwai wasiya ta musamman da mazajen suke wa matayensu na cewa su zauna wato su zaman idda da takaba, kun gane ko? Daga cikin wasiyar mata'an suna musu wasici a jiyar da ku dadi ilal hauli zuwa shekara guda, kada ku fita ku bar gida, kun gane ko? Gaira ikhraj, ba tare da kun fita daga gida ba, kenan a zauna a kula da su, a basu tufafi, a basu abinci, sannan kuma kada su fita. A wannan ayar mun karanta aya ta bayanta ita ce ta shafe ta, da hukuncin takaba da idda shekara guda ne, kun gane ko? Amma daga baya sai aya ta zo, ayar da muka karanta a wancan sati, wato Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wal ladhina yatawaffawna minkum wa yadharuna azwajan yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata ashhurin wa ashra, Allah ya ce wa'anda mazajen su suka mutu suka bar su za su yi zaman jira ne a karan kawunan su wata hudu da kwana goma, kenan wannan aya ta shafe wannan ayar da yanzu muke karantawa. Allah ya ce fa in kharajna, idan su wa'annan mata da aka yi musu wasici, mazajen su suka yi musu wasiya kafin su bar duniya na cewa ku zauna ku yi zaman idda da takaba a jiyar da ku wato dadi na bada abinci da tufa, fa in kharajna, idan suka fita ba su ji wasiyar ba kenan, suka zo suka fita suka bar gidajen su, to fala junaha alaikum, babu laifi akan ku ku wakilan mazajen da suka mutu, ku dangin miji, ai ba ku ka fitar da su ba, ba su ku kuka ce ku tashi ku tafi gidan ku koma gidan ku ba, mun gaji da ku, a su da kansu ne suka bar gida, to Allah ba zai kama wakilan mijin nan ko mazajen da suka mutu ba da laifi. Shine sai Allah ya ce to fa in kharajna fala junaha alaikum, babu laifi akan ku ku wakilan mazajen, kima fa'alna, cikin abin da su wa'annan mata suka aikata fi anfusihinna a karan kawunan su, kun gane ko? In ya kasance me min ma'ruf, wato ta hanyar kyautatawa ne, wato wataƙila sun kare iddan ne sai suka fita, ko kuma wataƙila akwai wasu matsaloli, akwai wani abin tsoro, akwai wani abin da suke ganin gwara su koma wato gidajen iyayensu, kun gane ko? Ko kuma su wa'annan mazajen su ba su suka yi musu kora da hali ba, ba su suka tilatar da su ba, suka matsa musu ta yadda za su tashi wato su bar musu gidajen, to in dai hakan ya faru fala junaha alaikum, babu laifi a gare ku, wallahu azizun hakim, Allah mabwayi ne kuma gwani ne hikima, kun gane ko? Cikin abubuwan da ya tsara na shari'arsa ta yadda duk abin da ya ajiye, to wannan abin ya dace da inda aka sanya shi, kun gane ko? Aya ta gaba a ramma
وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين.
الله سبحانه وتعالى وللمطلقات للي يناغا ما تايو ان داك سكي متاع واتو تمتئي كوتاتا تمتئي واتو كوتاتا اكي باسو ترلاشي بالمعروف تهنية كوتتاوا haqqan ala almuttaqin, wannan tilas ne akan masu tsoron Allah, ko haƙƙi ne akan waɗanda suke masu tsoron Allah. Kaga aya irin wannan ta maimaito a baya, Allah ya ce haqqan ala almuhsinin a can baya, wato haƙƙi ne ga masu kyautata, nan kuma Allah ya ce haqqan ala almuttaqin, wannan ayoyin ne shi yasa insu malaman da yawa suka ce me wajibi ne mutum gurgurdan abin da zai iya in ya saki mace ya bata wani dan abu wanda yake na rarrashi ya rage mata zafin radadin kisa saki ya rage mata zafin radadin saki wato sai ya bata duk abin da yake ganin yafi karfi wannan shine to kun ga sai Allah ya ce haqqan alal muttaqin haƙƙi ne ga masu tsoron Allah kenan kowa kuma ana so ya zanto mai tsoron Allah kenan kowa wajibi ne a kansa wato idan ya saki mace ya samu abin da ya dan bata kun gane ko gurgurdan abin da zai iya ba a ayyade shi ba a shari'a abin da zaka iya sai ka bada sai Allah ya ce
kadhalika yubayyinu Allahu lakum ayatihi la'allakum ta'qilun
Allah subhanahu wa ta'ala ce kadhalika kamar haka yubayyinu Allahu Allah yake bayyana muku ko yubayyinu Allahu lakum Allah yake bayyana muku ayatihi ayoyinsa la'allakum ta'qilun dan ku hankalta ku gane su ku yi aiki da su kenan duka waɗannan ayoyi da ake gaya mana na hukunce-hukunce na mata daban-daban ba wai ana gaya mana kawai bane haka a'a dan mu yi aiki da su mutum nawa ne kuka taba ji ya saki mace ya mata kyauta ta mutu da yawa sai da su kore su ci mutuncin su wani ma ya kwace abin da ya bada ko ba haka ba to kaga duka in ba ita ta nemi kul'i ba ko ta zo da wasu abubuwa ba ya kamata in ta yi tutsu take so ta rabu da kai in dai kai ne kaga dama zaka sake ta ya kamata kai mata wato wannan kyauta ta tamattu sannan abu na karshe da nake so in yi bayani akan abubuwa guda biyu cikin ayoyin kun ga ana cikin magana akan kyauta ta tamattu'i da yadda ya kamata a saki mace da yadda ya kamata ta idda da yadda ta kawai sai aka ratso hafizu ala salawati was salatul wusla wa qumu lillahi qanitu qaniti wato ku kiyaye salloli gabaki daya da kuma sallah wato wacce take mafi daraja ko ba haka ba was salatul wusla sallah mafificiya sai Allah ya ce qumu lillahi qanitin ku tsayi kuna dan Allah kuna masu shiru sai aka ratso maganar sallah malami suka ce me hikimar aka ratso maganar sallah ana cikin magana sha'anin saki da wato idda da kyauta ta tamattu'i da waye mu'amala suka ce saboda sha'anin mata wato da matsalolin mata in suka tada ma sai kamance ma da sallah kun gane ko to yanzu dan a tuna da kai ana cikin maganar matsalolin mata sai aka dawo aka ce hafizu ala salawati was salatul wusta wa qumu lillahi qanitu irin wannan ayace saboda matsaloli da cikin yaki Allah yana magana a cikin surat al-imran ana ta magana a cikin ayoyin da suke magana akan jihadi yakin uhudu kun gane ko ana magana yakin uhudu ayoyi wajen 60 cikin tsakiyar ayoyin aka yanko ya ayyuhal ladina amanu la ta'kulur riba ad'afan mudha'afa ya ku wanda kuka imani kada ku ci riba kaga saboda me duk tsananin da ake ciki ba a so kamance da Allah kai wani aikata wani sabo ana so kowane lokaci ka zama mai tsoron Allah a halin dadi a halin rashin dadi ka zamto kana me kiyaye dokokin Allah to yanzu kada mata su rikita muku kwakwalwa su rikita maka kai azhar ko baka azhar ba ko kai ku kiyaye sallah duk tsananin da za su sa ku ciki ku kasance me hafizu ala salawati wassalatu wassala wa qumu lillahi qanitu abu na karshe da zan yi magana a cikin magana akan tamattu'i saboda a cikin wannan ana samun shubha musamman ɗan shi'a suna rudan mutane tamattu'i kala uku ne zuwa hudu ku kula da kyau kawai wani yazo ya ce maka mutu'a ya halatta ya ruda ka akwai mutu'a ta aikin haji shine mutum ya hada aikin umara a lokacin aikin haji ya je umara a watannin da ake haji in ya tafi irin da yawancin mu kasashen mu da ba mu samun wani in ya je so ɗaya shikenan tamattu'i ne yake mutum ya je ya dau ihrami na umara ya bayan ya kammala ya kwance a cikin kwanakin aikin haji sannan ya dauki ihrami na aikin haji wannan ana kiransa tamattu'i ɗaya kenan ko sannan akwai mutu'atu talaq ita wannan wacce muke magana kyauta ta tamattu'i ka dan ba da kyauta ta lallashi in ka saki mace sannan akwai mutu'a wacce in shi'a suke mutu'atun nikah jin dadi na aure na haramun mutun ya auri mace a matsayin za su kwana uku su rabu wannan haramun ne manzo Allah ya haramta shi zinaci matsayin zina yake domin aure ana yin sa ne mutukara ba ba aure dan arabu kun gane ko shi yasa wannan haramun ne kun gane ko sannan kuma akwai mutu'a ta jin dadi a aure na sunna in mun kai shi zuwa hudu kun gane ko mutum yayi aure ba da niyyar rabu ba ya ji dadi da matarsa wannan akwai shi kenan dai mu dauki at-tamattu alal aqall mu dauke shi zuwa uku akwai al-mutu'atu talaq akwai mutu'atu nikah akwai kuma wanda shi haramun ne akwai kuma mutu'atu aikin haji da umara ko ba haka ba ko kuma umara a cakuda ta tare da aikin haji a watannin aikin haji ita ce ake cewa mutu'a a tamattu yake kiranta abinda muka faɗa na daidai Allah subhanahu wataala ya ba mu lada wanda muka yi kuskure ko tuntuban harshe Allah subhanahu wataala ya gafarta mana ayi hakuri mun dan ƙara lokaci saboda mu ƙarasa gabar da zamu tashi sabon kissa ce zamu shiga kissoci na abinda kun ga bai kamata mu bar karatu da hadu da hukunce hukunce ba kai muna zuwa sai mu tashi kan kissa da zamu tashi in Allah ya kai mu sati mai zuwa Allah subhanahu wataala ya karbi ayyukanmu ya gafarta mana kurakuran mu subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik